kwancin wa muka samu a
fili? Sunana Arewa Young Fish, popularly known as Young Fish.
Me sunana asali?
Abdul Hassan Adnan Karam, based in Kano, KMC Municipal. Yeah.
Kai dan wace kasa ne?
Actually, Caucasian. My name Caucasian means half caste. Mm-hmm. Half caste means rabin gari. That's
yeah, half caste.
So I don't want to be left for my fans, my previous fans to go and find out. Nasan yawan cin sa sun sani.
Na ga ka da ma gungun mawaka.
Yes.
Manajan su ne a yanzu ko committee da mun san da kai waka.
Ba manajan su bane ba. I'm just trying to na san dan musu na san temuko. So no matter how little it is, it will help, okay?
Ka temuka musu tana bangai.
Kaman a ce, let me use a ce kaman a garin Kano, taimakawa kaman for example meeting wa'anda suka riga sun san game din suna cikin system din kaman you know what I'm trying to say.
Kaman kai idan mawaƙin ka suka zo daga wasu jihohi, kai kake taimaka musu ka zaga da su?
Ya danganta da yadda muke amula da su. It depends on how we relate with the artist. In misali, su kaman wa'anda suka zo yanzu, su muna yazan ce muke, I will put it so that you understand, we are really close. Akwai, it's more than friendship, it's more than music, it's like dengi. In music it's called like a family, kaman culture ne. Yeah, exactly. In the north, kin fi kowa sani as you are interviewing me. Okay, let me be honest. Abin da yasa na bar waka is, sometimes in mutum ya tashi with the spirit, like, okay, na tashi, ina son yi abu, and daga abin nan baya bani abin da nake so, ko baya bani abin da nake bukata. So what's the next step? You will not stay there. What's left for you is, okay, guy, change your next step.
Daga fara waka, ita waka ba ta kawo maka ba kenan?
A arewa kam gaskiya bai kawo mun ba, because a arewa ana maganan addini, tradition, culture, religion, music, hip hop a arewa, it's not easy.
Kai da hip hop kake yi?
Yes, I'm more of not a wasu waƙoƙi ba wai lalle hip hop ba. I have other tracks, but I have tracks more I'm more into hip hop.
Imana a cikin wanda kai a da harira mana guda ɗaya.
Okay, not a was I was think some. Okay, bilingual. Okay, let me go. Abin da yasa, okay, one of the reasons na bar waka is I have songs like against, I'm portraying, okay, come on, let me give you an example. Come on, this a song of mine came in like this. Parukosan parada masu ensa ida was nasa mong ido ara you wanna seek a trade drama, have a manner. Kusarara kujini, but you don't have to believe me. Dara you want to run other rappers are so deceiving. Kay, geske neke fada in mazo nobody bada. Umma baka yi kaje ka kama gaban ka see it's my throne sauran kuma suna padawa yeah way me I'm from a sonic and I act demonic is it that I'm worried I'm feeling so frantic earrings too not the earrings there
wa
na
saboda me kai ta a takaice
because mutanen arewa yadda na fuskance komai duk abin da mutum yayi sai an sa mutum ko in ba a sama ido ba sai an yi magana in ba a yi magana ba ana jiran a ga to wannan gain da yake cikin hip hop. Okay, what is going to be the outcome? Bari mu ga karshen shi.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.